gale suniyo suniyo ve raat bhi gale suniyo suniyo ve koi na chaar chufere piche na mudiyo mudiyo ve piche na mudiyo mudiyo ve raasta de kaale kaale chehre dar da da dasse ve aur manzil hatte ve
Da 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 da